Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Wakilan majalisa a nan Amurka da tsofaffin manyan jami'an gwamnatin tarayya a jiya Asabar sun yi ta sharhi akan mummunan tasirin koren mataimakin shugaban hukumar bincike na manyan laifuka ta FBI Andrew McCabe da Attorney General Jeff Sessions ya sanar da yammacin ranar Juma'a. Tsoho Attorney General a nan Amurka Eric Holder wanda ya aiki karkashin gwamnatin shugaba Barack Obama ya rubuta a shafinsa na Twitter yana cewa koren McCabe babban hadari ne. Ya yi sharhi ne akan koren McCabe ta fuskoki biyu akan dalilin da yasa aka kore shi da kuma lokacin da aka kore shi, inda yake cewa lokacin da aka kore shi bai dace ba kuma hakan zai bada daman yin katsalanda a cikin aikin ma'aikatan shari'a ta kasa, kuma bai kamata shugaban kasa ya shiga cikin wannan batu ba. Shi ma tsohon daraktan hukumar leken asiri ta CIA John Brennan da shi kuma ya aiki karkashin gwamnatin Obama wanda ya dade yana sukar lamirin gwamnatin Trump, ya aiki da sako kai tsaye ne ga shugaban kasa a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa lokaci ko kuma a lokacin da rashin imanin ka da son kudin ka da kuma siyasar ka ta rashawa zai bayyana a fili, to ko shakka babu zaka tsinci kanka inda bai dace ba a tarihi. Wani tsohon jami'in hukumar FBI da ya aiki tare da McCabe kafin ya ritaya shekaru biyu da suka wuce, Frank Montayo Jr., ya fadawa kafar yada labaran kuɗi ta yanar gizo wato Business Insider cewa wannan kisar kai ne a siyasance aka yi wa mutumin kirki kuma ma'aikacin gwamnati na kwarai. Shi ko wakilin jihar Virginia a majalisar kasa Bob Goodlatte ya fitar da wata sadarwa a jiya Asabar wadda ke cewa wannan matakin ya zadda daraja da kuma kimar hukumar FBI. Prime Minister Britania Theresa May ta faɗa a jiya Asabar cewa ƙasar ta za ta san mataki da za ta ɗauka nan gaba akan sanarwar da Rasha ta bayar da safiyar jiyan cewa za ta kori jami'an diplomasiyar ta 23. Britania ba za ta yarda da duk wata barazana ga rayuwar 'yan ƙasar ta daga gwamnatin Rasha ba. Me ta ce Burtaniya ta samu tabbacin goyon baya da ƙawayenta da kuma abokai. Me ta bayyana hakan ne a lokacin da take jawabi a gaban 'yan jam'iyyarta ta Conservative a birnin London. Martanin na Rasha na zuwa ne bayan shawarar da Burtaniya ta ɗauka a wannan mako na kore jami'an diplomasiyyar Rasha akan batun harin guba da aka kaiwa wani jami'in leken asiri Sergei Skripal da yarsa Yulia da aka same su a wani wuri shakatawa ba su cikin hayyacinsu a garin Salisbury da ke Birtaniya, kuma har yau dai suna cikin mawuyacin hali. Rasha ta ce matakin nata na jiya Asabar martani ne na takalar fada da Burtaniya ta yi da kuma zargi mara tushe akan abin da ya faru a garin na Salisbury. Ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran tattaunawar kwanaki uku tsakanin ministocin Koriya ta Arewa da na ƙasar Sweden zai kai ga shirya ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. A shekaran jiya Juma'a ne jakadar Sweden na Majalisar Dinkin Duniya Olof Skog ya ce ƙasarsa na ƙoƙarin ta ga an kawo ƙarshen tada jijiyoyin wuyar da ake samu a yankin ruwan Koriya ta hanyar samar da sasantawa. Sweden tana cikin manyan ƙasashen yammacin duniya da suke da ofishin jakadanci a Pyongyang. Kada kuma ita ce take kula da 'yan asalin ƙasashe kamar Amurka da Canada da Australia a wannan guri. da yake ganawa da manema labarai Skug ya ce matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin Korea yankin ruwan Korea tana cikin muhimman batutuwa da kasashen duniya suka saka a gaba kuma idan har Sweden tana da rawar da za ta taka domin ganin an yi sulhu to hakan take bukata a ranar Juma'a ministan harkokin wajen Korea ta Arewa Ri Yong-ho da Prime Minister Sweden Stephen Löfven su ne suka hadu na wani karaman lokaci amma kuma babu bayanai da suka fito akan batutuwa da suka tattauna akai Skog da ya ce bukatar su shine a samu zaman lafiya a yankin Korea wani rahoton hukumar kula da yan gudun hijira a majalisar dinkin duniya ya nuna cewa dubban yan gudun hijira daga yankin Lahori suke Afirka wanda suka yi kaura zuwa
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Idan dai masu sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku kadan daga cikin abin da ya wakana a zaben kasar Saliyo. To ganin cewa ba a fidda wanda ya ci zabe na shugaban kasa ba. Domin ko an ga samun dan takarar da ya samu kuru'u kashi 55 daga cikin kuru'un da aka jefa gaba daya wanda yake tilas ne sai dan takara ya samu wannan adadin ne za a ce ya lashi zabe. Don haka za a saki gudanar da zagayen zabe na biyu. Kuma za a yi wannan fafatawar ce tsakanin dan takarar jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar All People's Congress APC Samura Kamara da tsohon general din soja mai retire na jam'iyyar Adawa Brigadier Julius Maada Bio dan jam'iyyar Sierra Leone Party wato SPLL abokin aiki na sashin turanci James Botti ya samu daman tattaunawa da mai magana da yawun hukumar zaben kasar wato Albert Masquayo kuma James din ya fara tambayar sa ne ranar da za a gudanar da wannan zabe zagaye na biyu
According to the Chief Electoral Commissioner, the runoff is going to take place 2 weeks from the day of announcement. That is Tuesday.
Kamar yadda shugaban hukumar zabe ya ce, za a sake gudanar da zaben ne sati biyu bayan an bayyana sakamakon zaben. Wato idan kalli safa za a yi zaben a ranar Talata 27 ga wannan watan da muke ciki.
Sai da James ya ce masa wannan sake zaben bai zo musu da bazata ba, sun shirya masa nan ma ga abin da yake cewa.
Yes, according to the laws of Sierra Leone, runoff is always part of the provisions legally. In the event it happens, and in this case it has happened, we're just implementing the preparations that we've put together.
Kwanaka gaske, wannan yana cikin dokar zabe na kasar Saliyo. Zabe zagaye na biyu na cikin tsare muddin aka gudanar da zaben da aka gaza samu wanda ya lashe zaben kaf daya. Saboda haka, kamar yadda ta faru yanzu, abin da zamu yi kawai shine mai aiwatar da tsarin da muka shirya a inda aka samu abin da aka samu yanzu don haka cikin sati biyu zamu kammala komai da komai domin gudanar da zaben
amma da James ya ce masa ko ya yake kallon zaben gaba ɗayan sa shine sai Albert ya ce da shi
Generally, it has been very good in the sense that we were able to meet our benchmarks, the targets that we set for ourselves. And more importantly, the elections, if we can take it from the reports that have come in from various stakeholders, including elections observers, generally, it is a clean bill of health for the fact that we are yet to get any
Amma idan aka yi la'akari da bayanai da sakamakon da muka yi ta samu game da zaben domin kawo yanzu ba mu samu wani ko wasu da suka soki wannan zaben ba hatta jami'in da suka tsaya takara kowannensu ya yaba da yadda aka gudanar da wannan aikin kai ko da batun matsalar cewa an jefa kuri'u fiye da kima a wasu sassa ai sai hukumar zabe ta bullo da hanyar da ta hada da dukkan jami'iyu da wakilansu aka zauna aka sake duba butun kuma aka yi gyaran da ya dace kuma kowace jami'iya ta yaba wannan yasa ko da aka fitar da sakamakon jami'in ba su wani tada jijiyan waya ba don haka muna da ƙwarin gwiwa na abinda muka yi yanzu abinda kawai muke jira shine lokaci domin mu gudanar da zagaye na biyu da wannan zaben
haa kuma jens ya tado masa batun neman a saki kidaya kur'un wanda babban jami'ar adawa ta SLPP ta nema a yi shin an yi hakan kuma idan an yi menene sakamakon wannan saki kidayan kur'ar
Well, not only the SLPP, all other political parties, including the ruling party and about five political parties, actually wrote to the commission regarding the issue of recount. And the recount was done in the open, wherein all political parties, their agents, observers, including international observers, were present. And after the recount, the results that were generated were appreciated by all political parties and stakeholders, including the SLPP.
Wannan batu ba jami'ar SLPP kawai ta yi korafi ba har ma da jam'iyya mai mulki da ma wasu jam'iyyu biyar wannan yasa muka sake kidaya a bainar jama'a kowa ya gani daukacin jami'in da ke cikin takarar nan sun kawo wakilansu wurin sake kidayawa waɗannan ƙuri'un da ake magana a kai kuma ba jami'in siyasa ba har da ma masu sa ido akan wannan zabe na ƙasa da ƙasa da suka zo sun sa ido lokacin da aka sake kidaya waɗannan ƙuri'un bayan da aka kammala kidaya ƙuri'un kowa ya yaba da wannan aikin domin sakamakon ya zo daidai da abin da ake tsammani
to daga ƙasar Saliyo sai kuma jihar Edo a tarayyar Najeriya inda aka yi zaben ƙananan hukumomi kuma zaben ya bar baya da ƙura domin ko babban jami'ar adawa ta PDP wanda bata shiga zabe ba ta garzaya kotu akan batutuwa dama game da wannan zabe to sai dai a tattauna wadda muka yi da Alhaji Sani Muhammad Jigo a jami'ar ta PDP a jihar Edo nace masa ta yaya su da basu shiga zabe ba kuma suke zuwa kotu domin gabatar da korafi amma ga hanzarin da ya kawo
abin da yasa na farko kafin ai zabe ana bada notice na kwana 90 wata uku to su ba su yi haka ba sai suka bada notice kawai na kwana 45 kuke musu bayani cewa me yasa suke haka suka ce wai majalisar jaha tana da ƴanci ta canza abu daidai yanda suke su kuma zamanci magana ta biyu su jami'an da suka kafa aka sa su a cikin INEC in EdSec na Edo State ya yi INEC kenan muna zargin cewa yawancin su memba ne na jam'iyya mai mulki na APC to saboda haka isa muka garzaya kotu zancin da muke ma karar mu tana kotu cewa ba mu yadda da ai zabe ba tunda an sabawa ka'idar zabe to insha Allah an yi shiga biyu to muna sa rai dai duka dai an sun yi nadi muna sa rai dai kotu za ta bada
sun yi nadi ba zabe ba
kai wannan zabe ai ba zabe bane ba jama'a fa ba zabe ba jama'a
amma ya kace
kuna kace nadi kace ba mu shiga cikin zaben ba
eh
ya abin da sai nace nadi ne in ka duba abin ya za a ce jam'iyya ɗaya ga baki ɗaya ta kwashe komai da komai ko a cikin gidanku ne in ko kai ko mutum goma ai ba kowa bane yake san kai dai rabu da gidanku na wadai uba daya
kuma kuma shiga zaben ba kamar a ce an share ku kenan
ai abin da ya sa shi zabe da kake ganin shi yana da ka'idoji tunda sun riga sun saba wa ka'ida mu mun shigar da gara kotu to muna jira ne kotu ta bada hukunci amma zabe duk mutanen da suke gari an san ga zabe ba jama'a inda kasan dai kusan abin da aka yi a Kano shi aka maimaita Edo State
kana ji akwai tasiri da wannan zai yi ganin cewa gaba ɗaya ma ba ku shiga zaben balle har ku ce ku yi wani korafi a kai
to malam bari mu baka wani karamin misali
ina jin ka
a zaben gwamnati da aka yi na shekarar da ya wuce zaka ga yawan mutanen da suka fito statistics na yawan mutanen da suka fito amma a wannan ka duba statistics din da mutane suka fito za a gane cewa mutane da yawa sun riga sun dawo daga rakiyar zaben ƙananan hukumomi a Najeriya inda ana so talaka yayinka zaben ƙananan hukumomi a Najeriya kuma ya dage to dole ne a maida zaben ƙananan hukumomi INEC ta tarayya tunda INEC ta tarayya ko mutum yake ko ya ko ya so tana kusanta adalci saboda zaka duba ta jam'iyyar ta ci wani guri wata jam'iyyar ta ci wani guri amma zaben local government din gwamnati da yake mulki shi yake kokari ya danna komai da komai to ka haka shi kansila da chairman su ne mafi kusa da talaka in aka ce ba ba za a bari su zaɓi wanda suke so ba to kaga an shiga bala'i
amma baka jin cewa idan mutane suka ji kana wannan korafin za su dauka na wanda irin na wanda ya fadi zabe ne
to ai sun sani zaben da ya wuce duk da sun yi abin da suka yi sun sani kuma insha Allah 2019 just around the corner dan Najeriya dai in ma ya ji dadi dai ya sani in ma ya sha wahala dai ya sani duka mu dai a jihar muke
to haka kuma na tuntube Alhaji Shitu Usman Tsibiri na jami'ar APC mai mulki a jihar kuma na fara tambayan sa ne an ce nadi kuka yi ba zabe ba shi ma ga abin da yake cewa
to ajila dan ta sai ta jam'iyyar PDP jam'iyya ce wadda take ta riga ta kare a Najeriya ba ma a district kawai ba to kai wanda baka shiga zabe ba ne na korafi zabe idan yadda muka yi zabe a district haka ake zabe a Najeriya babu wani korafin da za a yi saboda zabe an shirya a fi tsawon lokaci kana yi lokaci ya yi an ba 'yan takara dama kowa ya zo ya sefam ya yi kamfen mun yi kamfen mun shiga ƙauyuka da ko'ina mun nemi ra'ayin jama'a su ji abin ƙuri'a ranar jiya ƙuri'a ta zo jama'a sun fito an kawo kayan zaɓe mun fito an yi accreditation ɗin jama'a an yi zaɓe lahiya kuma an ƙirga lafiya an ba da sakamakon zaɓe mun ci zaɓe to kaga wannan ƙorafi ne wanda yake ma bai da tushe balle muhari
amma alhaji
an yi gama lahiya kuma jama'a suna murna
alhaji Shitu an ce mutane ba su fito zaɓen mu na harko kenan sannan na biyu kuma hukumar zaɓe an zargin cewa jami'anta 'yan jam'iyyar ku ce me za ka ce game da wannan
to na harko dai jama'a sun fito zaɓe kwarai domin a polling unit ɗin da ya yi zaɓe unit 21 a ward 4 a duwawa mai accreditation ɗin mutum 880 sannan mutane wajen 500 da wani abu sun jewa ma kansilo ɗinmu 700 da wani abu sun jewa ma chairman ɗinmu
akwai mazaɓa mutane nawa ne
a yanayin polling ɗin da ni zaɓe mazaɓan mu ta addu'a ward 4 mai accreditation ɗin jama'a mutum 880 so an jefa ƙuri'a chairman ɗinmu ya samu ƙuri'a da dama da kansilo ɗinmu to kaga muna da adadin mutum kamar 1,000 ne da wani ba a polling ɗin to kaga mutum 850 to ai jama'a sun fito to ba wani ƙorin cewa jama'a ba sai fito ba wanda dai bai shiga zaɓe ba shi bai fito ba kuma su ina mai tabbatar maka Haji Ladan mutanen PDP masu jefa ƙuri'a sun bikin fitilashin shiga takarar jam'iyyar PDP domin su suna ganin cewa akwai wuraren da ya kamata da inda sun shiga zaɓe da za su ci zaɓe amma sai zama to jami'ar su bata shiga zaɓe ba saboda
jami'an da suka gudanar da zaɓen 'yan jam'iyyar APC ne
ba gaskiya ba ne ba wani jami'ar PDP da aka naɗa a matsayin INEC ce mai zaman kanta wadda ita gwamnati ita ke da alhakin da aka tana da wannan ita ta wannan take da kula da wannan ainihin INEC na jiha to INEC ta jiha ita ce ta yi zaɓe ba wannan jam'iyya ba
kana jin yanzu yadda suka kai maganar nan kotu kana jin maganar ba za ta yi tasiri har a rusa wannan zaɓe ba tunda sun kawo batutuwa da dama a kai
ina kotu ta san cewa zaɓen da an kai edisti zaɓen gaskiya ne wanda ku ce zaɓe ba mai namun magana ta zo kan kotu kai baka shiga zaɓe ba a yi takara baka yi takara ba to da za a kai wa kotu
to ma saurari da wannan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗayansa a madadin abokin aiki na sashen turanci James Botti da Salu Garba da Alhaji Sani Muhammad sai Alhaji Shitu Usman da Julie Gresham wadda ta daidai da sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A baya ma dai kafin soma amfani da kafofin sadarwa na intanet sana'a sai da jarida sana'a ce ma da ke da kima da aka yi rubin shiga sakamakon tagomashin da sana'a ke da shi to sai dai kuma fada alamun ba haka lamarin yake ba a yanzu inda masu sana'a sai da jaridan ma ke koka game da rashin kasuwa musamman ma a wannan lokaci. Malam Ali Muhammad wanda tijo ne ma da ya shafe da shekaru 33 yana sana'a sai da jarida a Najeriya ya ce yanzu kam sun zama 'yan kallo sakamakon bulowar hanyar buga labarai ko kuma jarida ta kafar sadarwa wato intanet.
In 1976 a lokacin da na soma sai da jirgi. Zana can kwabo har Allah ya kawo daga wannan matsayin yanzu kwarai da gaske lokacin gaskiya ta fi kwabo New Nigeria akwai Punch da Nigerian Standard Tajos ta ga gawa Observer ita ma na wayan na kamfanin suka bullo har Allah ya kawo yanzu to shi ne fi kuma jaridan da ake kawo mana 1000 da yanzu an dawo ana kawo 20 ko 10 saboda rashin ciniki
ko me kake tunani ka rashin ciniki
magana yanan gizon nan da ake na zamani shine ya hana mu cinikin jarida jarida sai duk tabe suke sai yanzu yara matasa ba sa sai jarida to sai za a bu kullu yake baya zaka samu mutum dan shekara 40 ya za ta yi jarida ba sai dan yana neman aiki ne haka aka ce an fitta wani abu nan kafin na ta zai saya amma ba da ma da tabe suke sai wanda muka san suna saya da su suke saya yanzu
kamar Malam Ali shi ma wani tsohon mai sayar da jarida a Yola fadar jihar Adama Malam Adamu Idris yace yanzu kan ma babu batun ɗan free readers tunda yawancin jama'a na samun labarai a wayar salula su da ɗan free readers sune irin waɗannan da kan je su ba da wani abu domin su karanta jarida a wajen masu sayar da jarida to ko hanya ya lamarin yake a yanzu ga dai ta bakin Malam Adamu Idris din
eto sana'a yanzu sai godiya muke alhamdulillah lamarin yadda yake tafiya da duk komai ya canja ba kaman da ba saboda tsarin wannan wayan da aka kawo shine ya canja mana lamarin da mutum mai sayan jarida yanzu yana ganin a waya baya sayan jarida
da kukan sai da jaridu kaman nawa a rana
yanzu da in jarida an baka kaman 300 a rana baya isan ka amma yanzu sai a baka jarida 20-30 shi ma ka je ka dawo da shi ba zai sayo ba saboda wannan matsalan da aka kawo na waya kafin mutum ya ce ya zo ya sayi jarida ya same shi a waya an tura mishi a waya to shine abin da ya kashe mana kasuwa kenan
masana haka jarida da yada labari na mako danganta lamarin ne da kuma baga haka karance da ake da shi a yanzu baga batu rashin kudi a hannun jama'a kana kuma ga wayar salula da ma yanar gizo da zamani ya zo da su Malam Usman Garba Santuraki wani tsohon mai karanta jarida ne a Najeriya ya ko bayyana takaicinsa da cewa
na fara karanta jarida tun ina primary school misali a 1978 ina makaranta ina bani kudin break yana zuwa bani kudin break na kan zo ba na sai abinci in aje saboda me sai jarida a lokacin very few ne ina tuna lokacin jaridun da suke kasan nan akwai nu Najeriya akwai kuma ta Hausa wanda ake buga ana kira ta gaskiya ta fi tuku kobo sannan kuma akwai wata jarida na jiha ne a majalar Plateau lokacin ana ce masa Benue Plateau wanda ake kira Nigerian Standard lokacin da su ne jaridu
kaman wani kalubale kake gani ya kawo ga harkar karanta jarida da masu da jarida ne
bare da gaske magana sabon yanayi da aka zo na zamani na internet wato social media kusan ya dakile harkar jarida kwata-kwata a ƙasar kwaro kuma yanzu reading culture na yaran mu na yanzu ba kaman na da bane kaga dai na baka misali da ni kaina ina primary school a ce maka mutum da yake primary school mutum wanda a takaice yaro wanda ya gama primary ya gama secondary school har ya je jami'a wato university amma bai ba ruwan sana harkar karatu jarida kuma menene yasa shi yana gani kawai yanzu ya dauko wayarsa zai iya shiga yanar gizo ya ga duk abin da yake so na ƙarya da na gaskiya duka zai gani a wajen to kaga shi yasa darajar jarida kusan sana'anta ana yi ba wa'ayi ba amma ba kaman da ba saboda yanzu da wuya ka samu ta dauke kudin sa sai ba mun ba dai wanda ya kai kamar shekara 50 ba da yake tara jikin sa ya je sai jarida yanzu dan zamanin yanzu ba wanda da harkar jarida Malam Ibrahim
to wai koya su ma yan jarida ke kallon wannan kalubale a yanzu Malam Yakubu Musa Uba shine shugaban kungiyar wakilan kafofin yar labarai ta correspondent chapel a jihar Adamawa ya ko bayane da suke kallon wannan kalubale a yanzu
gaskiya ya yi wa masu sai da wato vendors kenan masu sai da jaridu illa nan duk lokacin da naje wajen su kukan da nake ji daga wajen su kenan sai dai su ta tuna baya cewa wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ma ta cewa waro kuma yana annabuwar haka jaridu an sai na kaza da shi ne gida da shi ne amma yanzu sai ga mutum FIFA ɗaya mai ga mutum bai fiya a bashi kwaya biyar ba haka har yamma ka zo ka same shi bai biyu ko uku ya siyar ba
ko me yasa
to yawanci akan samun ana samun labaran a shi wannan social media sannan hatta ita jaridun da ake sayarwa din su ma suna da website so kawai mutum zai je wajen ne ya bude ya ta gani sai dai ko akwai wani abu muhimmin da kake so kana so ka aje don rako shine zai ka je ka siya shi ainihin jaridan don dai kara bar su a baya labarai da dimidimin sa za ka ga yau ka yi labari cikin minti 30 ta fita za ta fita a social media wato a nan website naku sannan kuma za a saki bugawa abin nan
idan ba zai shafi su yan jaridan ba to amma wannan kamar wani kalubale ka iya kawo su yan jarido
shafan yan jaridan da zai kawo shine wajen da yake wasu ma na amfani da ita tun kafin kai ka tantance na maka labarin a matsayinka na dan jarida su wanda ba sai yan jarida ba su har riga sun bubbuga abin kaga to anan suna fosin maka challenge sosai ba haka ba ba wani challenge za ci suna
to me ya kamata su wani da mara ya kamata yan jarida su dauka musamman a ganin kan cewa yanzu ba a san jaridun sannan kuma ta wajen aikin su dole ne kamar ya kace ko kalubale wani da mara ya kamata su daura
na mara shine su ma kawai kaifuna da labaran kamar yadda suke yi yanzu su ma suna cikin wannan haka su ma suna kan website shine su tabbatar yan jaridun suna da kayan aiki na zamani wanda kai ma za ka je wajen abin da ya faru kafin bar gurbi su kara gishiri da manda abin nasu report abin da ba shi ba kai za ka fitar da sahihi ko da mutun ya ganya can zai ce dole barin jin tantance a wajen sahihin abin nan sahihin jarida dake kan website
Malam Yakubu Musa Ubakenan dake ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yar labarai ta Correspondent Chapel a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa na Muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Ina kuke ɗan uwa na ku saurara yau Zambia. Waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu amaladin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na Muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya